tafa Fureli na shekara 2019 za mu kawo kudin rubutu da aka koya bangaren gasar League na kasashe wanda mun musamman ta nahiyar Turai daga bisani Muleka tarayyar Najeriya bangaren Afirka. Za mu fara ne da kasar Ingila inda a ranar Asabar da ta gabata aka fafata a gasar FA Cup na shekara 2017 zuwa 2018 taken kihuwa daya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sheffield Wednesday dai sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Swansea. Southampton ko ta yi wajen Road ne da ƙungiyar ƙwallon kafa ta West Brom da ƙwallo 2-1 a gidan West Brom. Sai Brighton and Hove ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Coventry City da ƙwallo 3-0. Manchester United a gidan Huddersfield Town ta doke ta da ƙwallo 2-0 inda hakan ya sa ƙungiyar Huddersfield Town ta fita daga gasar. A ranar Lahadi kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea sun tashi can jaras 2-2 tsakanin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham. A yau kuma za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wigan Athletic da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City duka a gasar cikin kofin kalubale na kasar Ingila. Da muka leka kasar Spain ko bangaren La Liga mako na 24 a ranar Asabar ta gabata ƙungiyar ƙwallon kafa ta Las Palmas ta sha kashi a hannun Sevilla da ƙwallo 2-0. Eh ba a gida ba ta ji daɗi ba a hannun Barcelona da ƙwallo 2-0. Alaves ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Deportivo La Coruña da ƙwallo 1 mai ban haushi. Valencia a gida ta doke Malaga da ƙwallo 2-1. A ranar Lahadi kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Sociedad ne ta yi ruwan ƙwallaye a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leventus 3-0. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atlético Madrid kuwa ta doke ta Corinto Atlético Bilbao da ƙwallo 2-0. Espanyol sun kunnan doki 1-1 tsakanin su da Villarreal. Sai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Betis ta sha kashi a hannun Real Madrid da ƙwallaye 5-3. A yau kuma za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Getafe da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Celta Vigo duka a wasan mako na 24. Da buga sanai da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya ne jar kamar da kasar Chari. Idan muka lega kasar Jamus ko bangaren Bundesliga wasan mako na 23 a ranar Asabar ta gabata ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wolfsburg ta sha kashi a hannun Bayern Munich da ƙwallo 2-1. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Köln ko sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Hannover 96. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Hamburg ta sha kashi a hannun Bayer Leverkusen da ƙwallo 2-1. Freiburg kuwa ta samu nasara ne akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Werder Bremen da ƙwallo 1 mai ban haushi. A ranar Lahadi kuwa Augsburg ne ta sha kashi a hannun Stuttgart da ƙwallo 1 mai ban haushi. Borussia Mönchengladbach bai tada daɗi ba a hannun takwarorta ta Borussia Dortmund da ƙwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a buga wasa 1-0. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Franco da suka kuba kuntun RB Leipzig da misalin karfe 8:30 na dare. A can kasar Faransa ko bangaren Ligue 1 mako na 26 a ranar Asabar ta gabata ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG ta lallasa Strasbourg da ƙwallaye 5-2. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Montpellier sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Guingamp. Sai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Angers ta sha kashi a hannun Saint-Étienne da ƙwallo 1-0. Kon a gida sun tashi can jaras 2-2 tsakanin su da Rennes. Sai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Troyes ta samu nasara akan Mainz da ƙwallaye 1-0 mai ban haushi. Rennes a gida sun sulhunta babu ci tsakanin su da Toulouse. A yau a ranar Lahadi ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nantes sun can jaras 1-1 tsakanin su da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nantes. Lille a gida sun tashi can jaras 2-2 tsakanin su da Lyon. Sai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Olympiacos Marseille ta samu nasara akan Girondins da ƙwallo 1 mai ban haushi. Daga kasar Faransa za mu leka tarayyar Najeriya a gasar Nigeria Professional Football League wato wasan Premier League mako na 9. A jiya Lahadi ƙungiyar ƙwallon kafa ta El Kanemi ta samu nasara akan Goran da ƙwallo 2-0. Abia Warriors ta samu nasara akan Yobe Star da ƙwallo 3-1. Rivers United a gida ta doke Niger Tanatos da ƙwallo 2-0. Nasarawa United ko bata samu nasarar maki ba don sun tashi can jaras 3-3 tsakanin su da Kwara United. Katsina United a gida ta doke Ifeanyi da gwar ƙwallo 3-0. Hatland ta samu nasara akan Wiki Tuwara da ƙwallo 2-1. Kano Pilas ko sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Yimba yayin kammala gasan. A jiyan ne kuma ƙungiyar ƙwallon kafa dan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa da Kano Pilas mai tsaron bayan ta Kennedy Odeji ya mutu sakamakon hatsarin mota da ya yi a daren jiya. Da hanyar ta dawowa daga gaisawa da 'yan wasansu na tsohuwar ƙungiyar su ta Yimba wanda jiya suka fafata wasa da ƙungiyar ta Kano Pilas inda aka tashi 1-1. Dan wasan ya yi hatsarin ne a hanyar Independent Road nan cikin garin Kano. Hukumar ƙungiyar ta Kano Pilas da gwamnatin ƙungiyar ta Kano Pilas tuni dai suka kai gawan ɗan wasan zuwa babban asibiti na Murtala da ke Kano don kammala shi zuwa garinsu. Har ila yau ƙungiyar ƙwallon hukumar mai kula da ƙwallon kafa ta Najeriya ko kuma hukumar da take kula da wasanni na shirye-shiryen gasar League na Najeriya ta dakatar da waɗansu filayen wasanni guda hudu na tsawon mako biyu kungiyoyin sakamakon rashin kyau a filayen. Kungiyoyin da abin ya shafa kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Hatlan wanda suke wasansu a Danyam Stadium a can Ohere, sai kungiyar kwallon kafa ta Yobe Star wanda suke fafata August 27 stadium da ke can Damaturu. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornadoes wadda ita ma aka dakatar da ita a filin wasan ta. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors wadda take fafata Umahi Township Stadium wanda duka an dakatar da su. Kungiyar ta ce ba ta amince su yi wasa ba har sai an tabbatar da kyawun filin, ta kuma bukace su da su bukaci duk inda suke so su yi wasa don ci gaba da gasar Premier League na tarayyar Najeriya. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyoyi, huta lafiya.